الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يومنا رانا الخميس شابك قوة الربيع للآخر بجراد اليهود دا أربعين دا بكي ne muwafaka da tara ga watan goma shekara ta 2005 miladiya ci gaba da karatun littafin at-turfatu fi an-nahwi at-turfatu fi an-nahwi ta Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullah darasin mu na 23 zamu tashi farkon shafi na 39 babul idafati wannan babu zai bayani akan al-idafa al-idafa to idan an ce al-idafa fil lugha ana nufin raba wani abu akan wani abu ma'ana raba suna zuwa ga wani suna to shi suke kira da al-idafa ana hau kenan amma a lugha duk sanda aka jingina wani abu zuwa ga wani abu to sunan sa idafa to sai ce idza adafta isman ila ismin anahu babu idafa tsakanin bangaren al-af'al ayyuka ko bangaren al-huruf harufa so da haka al-idafa ta takaita ne ga babin sunaye wannan anahu kenan to shi sai ya ce maka idan zaka jingina suna wani suna zuwa ga wani suna to zai bayar da ma'anoni daya 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 har guda uku ko dai bi ma'anan lami ko dai idafan nan ta zamo da ma'anan lamu wanda ana kiranta da al-idafatul lamiyya aw bi ma'ana min ko ta zamo da ma'anan min wanda suke kira da al-idafatul bayaniyya aw fi ko kuma ta zo da ma'ana fi wanda suke kira da al-idafatu zarfiyya to duk sanda za a yi idafa suna zuwa ga suna to wannan ma'anonin guda uku ake fahimta a ƙarƙashin wannan idafa din to amma wannan in ya zamo al-idafatul ma'anawiyya ce wanda suke kira da al-idafatul haqiqiyya al-mahdha to ita ake maganar waɗannan ma'anoni dan idafa kashi biyu ce sun kasa ta gida biyu to shi sai magana daya saboda dama littafin a takeice ke yin sa akwai al-idafatul lafziyya ita ba ana yin ta bane don bayanin wata ma'ana da sauransu ana yin ta ne li takfifil lafzi da a saukaka lafazi shine suka ce idafan ismul fa'il an gane zuwa ga suna ko idafal ismul maf'ul zuwa ga suna wato al-mushtaq ne da za abin da za a yi idafar sa zuwa ga wani abu mushtaqi ne ba suna ne wanda yake murtajili ba suna ne mushtaqi an narko shi ne daga wani abu to wannan shi suke kira da al-idafatul lafziyya misali kamar ka ce haza daribu zaidin wannan ya duki zaidu to daribu da kai idafa sa zuwa ga zaidin ana kiranta idafa lafziyya an gane da asluhu haza daribun zaidan bitanwini shine al-aslu to amma saboda kai tahfifi na lafazin sai ka ce daribu zaidin kaga yafi sauki sama ga daribun to wannan idafa ce lafziyya ko kuma haza madrubu zaidin kakkawo ismul maf'ul shi ma takadirin sa haza madrubun amma sai ka ce haza madrubu zaidin To ita wannan idafa malam bai magana akan ta ba. Eh kwata kwata bai magana akan ta ba. Ita suke kira da al-idafatul lafziyya. An gane? Shi yasa zaka ga hukunci hukuncinta ma sun saba mata hakika din. Domin kaida idafa in zaka yi idafar suna to daga cikin kaidodi zaka cire masa al-alif wal lam. Sabanin ita kuma wannan wajibi ne sabanin ita al-idafatul lafziyya ya halatta ma ka bar shi da al-alif wal lam din sa zaka yi cewa hadha dharibu gulami zaidin ko zaidin din eh ra'aytu dhariba zaidin sai ka samu al-dharib din ma'rifa kuma yana nan idafar sa saboda idafatun ce lafziyya ko hazal madrubu gulami zaidin hazal madrubu zaidin sai ka samu sa al-alif da lam eh wannan in idafa din lafziyya ce amma in idafa ce hakikiya wadda ya fada maka dayan ma'anonin nan guda uku to ita haramun ne a sama mudafun al-alif wal lam dole ne a shafe shi kuma dole a shafe masa tanwini baza a bar shi da tanwinin sa ba sannan baza a bar shi da al-alif wal lam ba sannan in ma jam'ul muzakkar as-salim ne dole a shafe masa nunun in ma musanna ne dole a shafe masa nunun ina fatar an gane eh wannan duka ga al-idafatul ma'nawiyya al-haqiqiyyatul mahaba ita kadai malaye magana akan ta saboda ta yi muhimmanci waccan kuma sai ka je can wasu litattafai ka ne ba ba za a baka saraka ba to shine malam yace jararta al-ism athani to cikin sharadi suna na biyun zaka yi masa jarra al-mudaf ilayhi kina duk sanda kan raba suna zuwa ga wani suna to shi na biyun sai kai masa jarra saboda ya zama mudafun ilayhi wanda aka raba wani suna zuwa gare shi to wajibi ne ya zama majruri shi al-mudafu ya danganta daga yanayin siyaki in ya zo fi mahallin ibtida an gane sai ai masa raf'a in ya zo fi mahalli nasbi sai ai masa nasba in ya zo fi mahalli jarri sai ai masa jarra amma shi al-mudaf ilayhi to bai da wata fuska in ba jarra ba walam yunawwin al-awwala duk akwai nuskhokin to walam tunawwin al-awwala na farkon ba za ka yi masa tanwini ba kamar yadda ai mun fada ko ba za ka yi masa tanwini ba wannan koda idafa din lafziyya ce ina misali to ga misalan guda uku duka ya kawo ma nahwu misali hadha gulamu amrin wannan yaron amru ne to kaga ka raba yaro zuwa gawa amru to amru shine al-mudaf ilayhi dan shi aka raba wani zuwa gare shi shine wancan gulam din nasa to gulam din shine al-mudaf shine abin rabawa amru din shine al-mudaf ilayhi to anan dole ka ce amrin bil jarri na batar an gane shi kuma gulam kaga saboda ya zama mahallo raf'in ne shi yasa aka ce gulam da cewa kai ra'aytu to gulama zaka ce amma amrin kuma yana nan da jarrasa ku sallamtu ala gulami amrin kaga shi al-mudaf kenan siyaki ake kallo a wani mahalli yazo amma al-mudaf ilayhi to shi hukunci da yake dauka shine mi jarra to wannan idafatun ce lamiyatun saboda akwai kamshin lamun a cikin ta ai hadha gulamun li amri wannan yaron karkashin amru yake mallaka amru ne kaga ma'anar lamun me ta fito ko yawa to shine abin da ya fada a baya cewa bi ma'anar lami to wannan ana kiranta da na'am ka gani eh tana nan da yawa a qur'ani wa annahu lamma qama abdullahi ay abdun lillahi idafa ce lamiya eh ba wannan na Allah ne ba na kowa bane na ba tara gane to wannan shine wa hadha khatamu fiddatin ko khatimu ta ti duk ana fada khatimu ko khatamu duk ya inganta wa hadha khatamu fiddatin wannan zobe na azurfa ne an yi shi da azurfa ke to kaga khatamu mudafin ne fiddatin mudafin ilayhi saboda an raba zobe gawa ga azurfa ita kuma wannan idafa ce bayaniya akwai kamshin min a cikinta ai khatamun min fiddatin zobin nan an yi shi daga azurfa to kaga idafa bayaniya ke idafatun bayaniya ko to ita ina misalin ta a Qur'ani to gamin ta bayyana Muhammadun Rasulullah ay rasulun min Allah daga Allah yake ko a Hausa ba cewa akai manzon Allah ba dan aikin Allah to kaga min ke daga Allah yake Allah ya aiko shi Muhammadun wannan Muhammad to rasulun ne amma min Allah daga Allah subhanahu wa ta'ala an gane to wa darbul yaumi ko kace darbul yaumi to darbu yakan zo da ma'anoni da yawa aka ce ad-darbu ana nufin an-naw'u zaidun darbu amrin zaidu irin amru ne ba da inda haka darbu zaka ce bugu ko dukawa yakan zo da ma'ana ta nau'i an gane kuma yakan zo da ma'ana ta bugu din to anan bugun yake nufi darbul yaumi bugun yau ko nau'in yau duk zaka iya fassarawa sai ta kuma idafa ce zarfiya ay darbun fil yaumi zaka kaddara menene zaka kaddara fi a cikin ko dena misalin ta Qur'ani nawo in ba za ka iya yi wa Qur'ani hidima bai da wani amfani to sai ka zauna kai tilawa ɗaya kake yi ba wani ɗanɗano da kake ji na Al-Qur'ani kaza da aka faɗa kaza ake nufi saboda kaza saboda kaza makrul layli ay makrun fil layli yayi ina wani gashi a Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sai mi sai mi gaba to maliki yaumin ay malikun fi yaumiddin ay idafa ce zarfiya malikun sarki ne wani irin sarki ne fi yaumiddin a ranar kiyama ranar hisabi ranan ba nan ba ana cewa sarkin wane ba to banda lahira na akwai sarkin argungu akwai sarkin wa akwai sarkin musulmi ko to lahira babu shi kadai ne malikun fi yawmiddin to idafa ce zarfiya suna nan da yawa a qur'ani wala karka zamo kawai dai bawan harafi ka zamo na ma'ana go to mahallu shahid zaka ga duka suna na karshe ko wani yazo da mi yazo da jarra ko kuma to wannan shi ake kira al-mudafu ilayhi amrin fiddatin al-yawmi shi kuma gulamu khatamu darbu shi ake kira da al-mudafu sharadin sa kamar yadda ya fada ba za a masa tanwini ba za a ce gulamun amrin ba ko khatamun fiddatin ba a hadawa tsakanin tanwini da idafa ko darbun al-yawmi ba a fadan haka a larabci an gane ko to shine wa yuhzafu at-tanwinu wan nunani ma yudafu wa yujarru as-sani to kaida ce suka aza duk sanda zaka yi idafar suna zuwa ga wani suna to ka cire ma na farkon tanwini al-mudafu in yana da alif da lam to sai ka duba idafa din nan ta haƙiƙiya ce kamar misalan nan da muka bayar yanzu da waɗancan na alƙur'ani da sauransu to kaga ma'anawiyya ce to sai ka cire alif da lam na ba tara an gane in kuma jami'i ne na muzakkar as-salim shi ma sai ka shafe nunu sai ka ce muslimu Nigeria wanda asalinsa muslimuna ne musulmin Najeriya to nunin din nan ta karshe sai ka shafi haula'i muslimu Nigeria eh an gane haka in musanna ne shi ma sai ka mi sai ka shafe masa shi ma nunin din gulama zaidin ai gulamani li zaidin gulama zaidin sai ka shafe wannan nuno to wannan shine ka'idar idafa amma in idafa ce al-lafziya kamar yadda muka faɗa to ita ta dan bambanta kadan zaka iya kawo shi da ma'rifarsa amma dole sharadi shine sai in ya zan al-mudafu ilayhi shi ma yana da al-alif da lam ko kuma shi an yi idafarsa zuwa ga mai al-alifu wallam na fatar an gane kama ad-daribu an gane ko zaidin ko kamar da zaka ce al-qari'u kitabillahi al-qari'u kitabillahi makarancin littafin Allah zaka iya cewa kuma qari'u kitabillahi hamilu kitabillahi alhamilu kitabillahi duk zaka iya fada saboda kitab din an idafa su zuwa ga wanda shi ma yana da alif da lam saboda idafa ce lafziya al-aslu qari'un likitabillah hafizun ko hamilun likitabillah shine al-aslu to sai babun nakira shi yana da tsayi wal ma'rifa go za mu bar shi hawo da sati insha Allah sai ayi muraja'a sosai ta al-idafa da kuma misalai saboda kar ka samu rudu da sauransu akwai tambaya ko kowa ya fahimta kowa ya gane kenan eh har wanda bai gane bai yi magana cikin bayanan da aka yi na'am
wajen idafatul bayaniyya
eh ta min kenan eh
gadatin jihazi
eh
naqatullahi
naqatullahi naqatullahi sai zamo mi
sai zamo
min allahi eh anan idafa ce lamiya naqatullahi
hazi
taguwar Allah ce eh idafa ce lamiya eh ba bayaniya ba an gane mallakan Allah ce to wannan shine saboda in kace ka bata ma'anan min sai zama kaman Allah ya aiko ta kuma ba haka ake nufi ba ana dai son a nuna mallakan Allah ce ba wani daga cikin ku ya mallake ta ba ta yadda zai dauki wani hukunci ko yayi abin da yake so da sauransu ta Allah ce ba ta kowa ba ce tunda adatan duk inda ka ga naka akwai mai me yau to sai aka saba mu wannan aka ce to wannan mallaka Allah ce ba mallaka kowa ba ce ba ana ga Allah ya aiko ta daga sama ba to in ka ce min ma'anar da za ta bayar ke eh to sai an kula sosai don kar a je a fassara maganar Allah ba yadda yake nufi ba to kuma kaga sai mutun ya fada rami yawa to ka gani yayi kaga rasulullahi kenan duk dai ne da a ce rasulun minallahi da a ce rasulullahi duk dai ne eh duk ma'ana dai ce ko baka ga min din ba to akwai ta tana nan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi